sake kai mu Yar budurwata Yar budurwata Ina sanki Baby ina sanki Nace ina sanki Barsuna Ike ce farin cikin raina
Cikin raina
Muradina Kin ba maye tunanina
Tunanina
Komai zana baki Gidana na kai Ki yi min tuwo miyar kauna Ki ce min na habibi Rabin raina hubi Da sanyi Ina sanki, ina sanki, ina sanki, farin cikin raina. Ina sanki, ina sanki, ina sanki, farin cikin raina.
Zamanga.